da kai ba mai kama da kai sama da kasa ba mai kama da kai ba mai kama da kai ba mai kama da kai sama da kasa ba mai kama da kai you Jesus, there is no like you. I search around, couldn't find nobody like you Jesus, there is no like you.
Mama.